A makon da ya gabata ne muka kammala shirin da muka dauko muku daga kasar Kamaru. Kuma kamar yadda muka alkawarta a wannan karan za mu je kasar Ghana ne. Yanzu bari mu miƙa ku ga abokin aiki na Ridwan Abbas wanda zai jagoranci shirin daga kasar Ghana. Ridwan, gare ka.
Shin wannan mako yana a kasar Ghana maganar dadi a babban birni Accra inda muka hallara anan zauren taro na Osu Castle na manyan mutane a cikin zanganin mu wanda za su gabatar da korafe-korafe su dangane da irin yadda suke jin ana tsangwamar su musamman in ya kai lokacin yin zabe na kasa za a yi rajista ko a'a tsofaffin mu in sun tafi asibiti da sun kiri sunan su sai kaga ana musu wasu irin tambayoyi na fitar hankali wasu lokuta mun tafi wurin neman passport sai kaga an mana abubuwan da ke ci mana take damun ranmu ire-iren waɗannan abubuwa suka kawo zamu yi wannan zaman domin mu gabatar da kokenmu ga jami'in shugaban kasa wakilin shugaban kasa wanda ke hurɗa tsakanin shugaban kasa da ƴan zango kan mu ci gaba da shirin zan miƙa wa babban hannun damansa sallahu halaru kumasi ya gabatar mana da shi babban jami'in namu sa'annan mu gabatar da sauran manya da ke zaune a high table mu ci gaba da shirin Allah ya laru bismillah
jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana Alhaji Halliru Kumasi jikan marigayi sarkin zangon Kumasi malam sallau ni jika nike gare shi sa'annan dangane da zuwan nan da kuka yi muna farin ciki kwarai abin da ya kama daga shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa da wanda aka dauki nauyin zango duka aka sa hannun shi don mu tattauna dangane da lamarin mu yanda zai fita yanda ya kamata muna fatan muna muku barkan ku zuwa wane ne mai gidan namu wanda yake sai in ce ba shi yayi gayyata ba mu muka yi gayyata abin nufi mu Hausawan da muke Ghana mu muka yi gayyata dangane da irin abin da ke damun mu don mu cimma gurin mu a yau Ben Abdullah Banda an haife shi daga garin Abofuo kwararre ne kwarai dangane da wurin taimaka ma addinin musulunci na farko tun da muka shigo office wata bakwai kenan don abin da muke yi irin ne kama da irin wannan kuma yana gaya mana ba ya yana ofishin nan ne don siyasa ba a'a yana ofishin nan ne don ya taimaki hasken musulman da ke Ghana saboda komai ya ci gaba in ka zo za ka yi magana da shi game da siyasa sai ce ka tafi can yana son ko baya ofishin ko baya ofishin ko da wani gwamnati zai zo abin da yake yi a wannan ofishi to a ci gaba da yi Ben Abdullah Banda yayi MP daga Ofensu a Kumasi so uku sannan Ben Abdullah Banda mahaddacin Qur'ani ne Ben Abdullah Banda duk rayuwar shi da yake yi a parliament sun yarda da shi har suka ce shi ne zai zama wato chairman na parliament na El Muslim Caucus Ben Abdullah Banda lawyer ne wanda yake shi ne wanda yake yanzu shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa suka tabbatar da shi suka bashi zango coordinator don ya tafiyar da lamarin zango duka gabaki daya shi ne ake ce da shi Alhaji Muhammad Ben Abdullah Banda ina jin zancen da zan yi kenan zan ba dan uwana kuma ya ci gaba da harkokin
mu soma a hannun damansa muna tare da sarkin albarka Abdulmumuni Bajiga sannan lawyer Adam Ali daga Fadama sannan Ali Saddauna Kadir English Saddaunan Greater Accra gabaki daya shike tsaye zaune kusa da a hannun hagunsa kwai sarkin Kwashima Alhaji Imran Bila Ango Yakubu Musa Bari wato GS Fulani Community sannan Alhaji Radwan Mukhtar Abbas mini wakilin Voice of America anan akwai abokiyar aiki na ita kuma wakiliya ne Hawa Yanfania tana tare da ni da taimakonta za mu gabatar da shirin kai tsaye ba da wani jinkiri ba za mu shiga shirin gadan-gadan amma kan mu fara ainihin cewa na abu dan ana batun ɗan zango ko Hausawa a Ghana suna da tarihi zamu nemi shugaban namu Saddauna ya kawo mana ɗan takaitaccen tarihi idan to yayi mana shi fida da shi sa'annan mu ci gaba
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a to bi dora gare mu ba amma koyaushe ana bukatan kuma mu bada tarihi batun Hausawa na jana Hausawa Hausawa anan taron mu a cikin wannan gaure ba Hausawa kawai ne bane akwai Fulani gaskiya Fulani Hausawa wangarawa sun shigo kasan Ghana nan fiye da shekaru 500 so wanda du yake kasa da yafi shekaru 500 me zaka ce mai baku ta yaya zama baku da Hausa da Fulani da sauran ɗan uwan mu kaman kan da muke sun shigo garin nan fiye da shekaru 500 ma sun zo da su akai wato ciniki ko fataucin bayi shi wannan kuma ya kawo su abinda ya kawo su a kasan Ghana da muke cewa a yanzu nan shine fatauci ya kawo su sannan da aka yi fatauci kuma na bayi sannan aka zo aka yi fatauci kuma na kayan masarufi su goro da sauransu ko aka sauko kasa kuma aka samu jarumai wanda ba su tsoro suka zo suka taimaka ma turawa a lokacin da turawa suka zo nan aka samu ƙwararru jarumai suka zo suka taimaka ma British aka yi yakin da aka yi a kasan nan su suka taimaka ma British to wani matsayi da aka samu wannan mutane suna kasan nan tun ba san turawa da su zo ba turawan suka zo suka kawo su suka zo suka yi aiki da su a wannan lokaci da na bar ta fannin wato private wato dan dinga shiga cikin English kada wato citizen da wato aikin kanka kake yi amma aiki na gwamnati da kake yi shine an kawo wayannan jarumai aka draftin suka zama soji na fada sannan bayan aka gama fadan kuma suka zama wato ɗan sanda a cikin su ne da yake su ne cibin wannan aikin sojin da aka yi abinda turawa ke fadi cewa kamar instructors horon da ake musu yaren da ake yi shine Hausa domin ba turanci ba ankaranci ba asantanci ba wani Hausa ake yi kwanakin nan ne ban tsama ya kai shekaru 5 ba in kaga je tashi camp za ka shiga a gaban wannan guri kaga an zana kullun shiri me ma'anan wannan taken wannan tashi abinga tashi barracks kenan an ce kullun shiri wani yare ne ever ready kenan kowani soja kuma aiki in ya ce ba ever ready a buga wuta haka kuma banda wannan kuma ka zo wurin ɗan sanda kuma instruction da ake ba su kenan ba zan kai kuma saboda ba lokaci a lokacin da nan crossroad otu crossroad ne da ake neman wato independence da aka soma loot daga fashi daga gari saboda gari yayi zafi kaya sun yi sada an fito yakin duniya ta biyu da aka dawo shi ya cause looting da crash shi kuma abin ga retired soldiers da suka yi aiki shi suka march suka ce a'a su kan da lamarin da cikin kayyayin da suka samu kansu da ba kulawa da su shi sa suka ce bari su zo wajen gauna da nan ne sitting gauna inda gauna yake kenan kasin ga da muke sun kai nan shi aka tare su shi superintendent Emery shi ke tare da polisan da suke shi yana instructing su su shoot wannan military men shi ce su halba su da yake instructions da ake yi ko kai fantini kai ashantini kowa suna jin Hausa da yake su shoot sai suka ce ka ku halba sama gaskiya kuma sai suka halba sama so uku shoot su wanda suka zo suka ce musu ka ku halba sama sai suka target sama shi ya tire side arm shi ya halbi su sergeant Ajiti so wannan zancen nan da nake bayarwa before independence wato wannan ne share fagin da yasa aka yi irin rigingimun da aka yi aka kashe sergeant Ajiti nan usu crossroad ka kenan shi sa muke cewa kaman Hausa da sauran ɗan wayen mu Fulani wangarawa da wanda duk suka fito a yammacin Afrika suka zo nan fiye da shekaru 200 ko 500 kan a samu independence ya za a ce musu baki ne shi sa nan dan tsaya da watun wannan tarihi da nake da shi amma in ya kai ba da jawabin irin abinda turawa ke cewa ka experience ni na experience ya ana sun experience gabana kuma na ga wayansu in na ce na experience in lokaci ya kai ni kuma zan yi magana kuma mutane mu ne ba su sani ba cewa inda aka haife ka shine inda ka fito in ka je kika takarda neman passport driver's license ko hospital sai a tambaye ka ina ka haife ka in ka ce ni dan Lagos ne ko ni dan Zangon Kadiri ne ni dan Sabon Zango ne ni dan Dakuma ne a shi suke a Accra ina Accra shi ka ce min sunan ka Aiti sunan an kira wadi in ba haka ba kace ka fito Accra to ƙarya kake yanzu za ku so mu bugawa in kuma kai kuma baka da lokaci kuma baka da ƙarfi doshe ka saki wannan zance ba yau aka soma ba da farko da zan so mu experience wannan abu daga Kwalebu ya fi shekaru 30 na ji Kwalebu ba kaina bane amma ina tare da wani dan takurali sekandi zango sekandi ya fito ni Amin Takaduna shi takaddun da za a mai shi suka hana wanda ke wurin ba an karace shi ta ce a an ba mu wayansu sunan naki wadakila saboda suna na Kadri English shi sa suna garin kamar a ba za ta bani ba amma da yake kira da yake jeji an karanci sun ba ana shi shi da na shigo nike magana da su kace an ba mu an gaya muna irin mutanen da ya kamata mu excuse su da yake nan na biyu yanku ta je in fact ta je tana aiki cikin zango ya sunan shi honorable officer ku da ke fund da ke abilinki GDF ya ta je tana aiki da kwana biyu da suwa kabudi shi ta samu wani cece kuce da wani ban son ce ga cece kuce da wani wanda yake gani dan kasa sai ce a ke kice ke Bahausa ne ya zaki zo kina aiki nan sai ce mai kaman baka ga zango bane me kai kake zuwa me yasa kake aiki nan saboda mu aka kafa won kaga iri horon da na mata iri challenge da ta bashi inda ya back off kenan na uku ta je passport office za ta renew passport din ta sai aka tambaye ta tace ina ka haife ki zangon kadir aka haife ni cikin wadodi wato ah ke dai in ka ce haka ya kawo wani confusion amma ke kin fito north tace ah ta zan ce north ban fito north ba inda aka haife ni kenan na gaya ma ita ta kwalu na immediate tace ga irin abin ga kici kuce da ta samu bishi shike direct din ta kuma banda ita wanda ta giya yanku da take giya mu haka mutane suke wuri akwai mutane passport office da sai su ce ma kaman ka ce ka fito north in ba ka ce ka fito north ba sai kawo ma zai it will be difficult a process ma passport ɗinka amma ka kiya in ka ce eh kai to wurin zai yare na north kai kuma you will be found wanting ba kai kai yaren shi a kama ka to amma in ka stand your ground ka gwada inda ka fito kai dan zango ne ga inda ka na cewa kaman in di zangon kadiri ne shin ce ududu na fito gwada inda nake
da wa'annan bayanai na ɗaya cikin shugabanni Alisa Dauna za mu dakata a yau sai Allah ya kai mu lafiya makon gobe za mu dora a madadin Muktar Ridwan Abbas da abokiyar aikinmu da ta taimaka masa Hawa Yan Faniya da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni ce Madina Dauda mu kasance lafiya.